بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan safiya da har yau ta ranar Asabar safiyar 26 ga watan Zulqa'ada hijira da shekara 1446 wanda ya daidai da lissafin wato 24 ga watan Mayu 2025 daga dai ajin munafasul Sheikh Al-Albani lil Usul daga makarantar Mal Albani wato darar hadisi salafiya dake zari a Nigeria wannan shine darasi na biyar insha Allah cikin wannan kware-kwarewar daura mai taken alhawa wa atharuhu fil khilaf wato sabani afwan san zuciya da tasirin sa a cikin sabani zamu tashi inda malai yake cewa wa in kana smus salafi kad waradat bihi al athar wal maqsud bihi man ittaba tariqata as sahabati wa man iqtada bihim wa ma dhalika fa idha istukhdima lit ta'assubi wat tahayyuz ila fariqin muayyan fa innahu yakunu mamqutan fi shar'i shi tare da cewa lafazin as-salafi ya zo a cikin wasu athar zaga zahabi ya kira wasu malamai a cikin siru alamin nubala cewa salafiya ne su cito duk da wannan ma'anarsa kuma shine bin tafarkin sahabbai amma idan ya zama an yi amfani da shi da nuna kabilanci da nuna kungiyanci zuwa ga wasu jama'a to ya zama abin zargi ya zama abin kyama a shar'ance faqad jaa fi sirati fi ahadi magazin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu qatala gulaman yazo cewa a cikin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo wani bayani yazo cewa kamar yadda yake cikin abin nan yana cikin bukhari da muslim wasu samari guda biyu suka kama fada gulamun min al muhajirin wa gulamun min al ansar dayan su ba muhajiri ne daya ba ansari fanadal muhajiri ya lal muhajiri sai ba muhajirin ya ce ya ku muhajirai ku kawo mun ɗauki wana dal ansari ya lal ansar shi kuma ba ansari ya ce kuma nima jama'a ta kawo mun ɗauki fakharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi ya fito ya ce ma hadha da'awa ahlul jahiliya meye kuma wannan irin kururuwa ta maguzawa da'uha ku bari fa innaha muntina tana da warin mushe kaga waɗannan sunaye ma anna hadhainil ismaini almuhajirin wal ansar jaa bihimul qur'an sunaye ne da qur'ani ne ya ambace su lilfuqara almuhajirina ko walladhina tabawwa dar wal imana waɗannan almuhajirin wal ansar qur'ani ya ambace su cewa sunaye ne na addini a ce mutum muhajir a ce mutum ansar sunaye ne da qur'ani ne ya ambace su fi ma'aradil abin nan fi ma'aradil madahi aka yaba ma masu sunan kuma har yanzu laquba ne masu daraja amma da haka da aka yi amfani da su da mummunan manufa annabi ya ce a bari to haka duk wani laqabi shi ma huwa mahbuba ne lillahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma abin so ne ga Allah da manzansa walamma stukhdima nau min al'asbiya sara zalika min fi'l jahiliya yayin da aka amfani da su da yanayi na kabilanci sai zama aikin jahiliya wa akhbara rasul sallallahu alaihi wasallama anna hadhihi da'awa muntina li annaha tad'u ila tafarruqi wa tafakkuk za ta jawo mutane zuwa ga rarrabuwa ne wa qaribun min dhalika min hadha ma hasala li salman yawm uhud irin haka ne faru ga salman ranar uhud kamar da yake cikin sunan abi daud lamma rama ahad al-mushrikin qala khudha wa ana al-farisi yace mishi an shinan ni ne dan farisa wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace mishi qul wa ana ar-rajul al-muslim kace dai ni musulmi kar ka fadi kabilar ku anan domin yanzu nan ana jayya tsakanin musulunci da kafirci duk da daidai ne kace ni mutumin gari kaza ne ko kabila kaza ne amma inda ake magana addini to ba wannan ne a gaba ba shi yasa kaga yana da hadari kwarai wato mutane su gina rayuwarsu akan basis na kabilanci ina abin da yanzu wasu suke so sai sun dawo da shi wai tsakanin Hausawa da Fulani da waye da waye wannan abin ba inda zai kai mutane in banda karin fitintunu fiye da wanda ake ciki Allah ka tsare mu wa misluhu ma zakaru shaykhul islam rahimahullahu ta'ala qala ibn taymiya yace ruwina an muawiyah ibn abi sufyan annahu sa'al ibn abbas na anta ala millati ali aw ala millati uthman Muawiya ya taba tambaye Ibn Abbas yace kai kana jam'iyya Ali ne ko jam'iyya Usman fa qala lastu ala millati Ali wala ala millati Uthmana ni bana cikin jam'iyyar kowa a cikin su bal ana ala millati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni na ban annabi ne kawai wannan shine gaskiya jime ka kai dan izala ina ne kai kai ahlus sunna dan wace kungiya ne kai cha ni kawai ahlus sunna ne bana bin kungiyar kowa ni musulmi ne bana bin tafarkin kowa sai na musulunci wa kadhalika kana kullun min as-salafi yaquluna kullu hadhihi al-ahwa'i fi an-nari wadannan duka su yatan zuciya wuta za su kai mutum wa yaqulu ahaduhum dayan su yakan ce ma ubali ayyun ni'mataini a'azam ni ban sani ba ma wace ni'ima ce tafi mini girma an hadani Allahu lil-islam aw jannabani hadhihi al-ahwa' shiriya zuwa ga musulunci koko da Allah ya tsirtar da ni daga waɗannan soyayyen zakata kungiyoyi da kungiyanci da rabe-raben kan al'umma fala yajudu tafriqu bainal ummati wa imtihanaha bima lam ya'mur bihi Allah wala rasuluhu sam bi halasta ba a raba kan al'umma ko kuma a dinga jarabta mutun a gane dan wani bangare ne shi da abinda Allah ko manzon Allah bai saka shi a matsayin sharadi ba mithlu an yuqala lil rajul kama a ce mutum anta shukaili au karnafandi karamfandi wannan sunayen wasu manya ne a zamanin ibn taymiya a ce kaman kai ai dan kaza ne kai kai dan makaranta kaza ne ko dan gari kaza ko dan kungiyar wani kaza fa inna hadhihi duk irin waɗannan asma'un batila sunaye ne na barna ma anzalallahu biha min sultan Allah bai aiko da hujja akan su ba Allah ya zika mala albani akwai ta magarshe ta dinga yawo haka mutane suka dinga jin haushi ce in ka je lahira aka tambaye ka ce kai dan izala ne ko dan salafiya ne kai ko dan kungiya ce wuta zaka shine irin wannan magana aka ce kai izala kwankwasiya PDP kai dan gandujiya ne ko dan bahariya duk waɗannan sunayen duk irin su ne kawai kai musulmi ne kai musulmi ne to shikenan ko kai bakin fata ne ko farin fata ko kai kaza ne idan wajen tamyizi ne to sai a yi dan a gane mutum kamar da Allah yake cewa li ta'arafu amma in ya zama shine wato a hanyar tamyizi tsakanin mutane wanda wani masauki ma za a baka sai an ji daga inda kake to wannan ya zama abin nan wato mafsada a cikin al'umma a danganta mutum zuwa ga intima'in garin su ko kabilar su ko malamin da yake bi ko yare ko wani abu makamancin haka ko wata jam'iyya duk wannan bai da wani maslaha to balantana kuma a ce kai ka dauka wannan shine addinin ka duk wanda bai cikin wannan tsarin ba ruwanka da shi ba daya kuke ba za ka iya sauraron ma magana daga gare shi ba to wannan ya zama fitina jama'a Allah ya kyauta walaysa fi kitabillahi wala fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallama wala fil athari al ma'rufati an salafil ummati la shukaili wala karam fandi bal ana muslimun ibn taymiya yace abinda aka sani kawai ni musulmi ne muttabi'un li kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam ina bin alqur'ani ne kawai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu ta'ala qad sammana fil qur'ani al muslimina al mu'minina ibadallah Allah ya kira mu musulmi ya kira mu mu'minai ya kira mu bayin Allah fala ta'adu anil asma'i allati sammana Allahu biha kar ka sake ga tsallaka sunan da Allah ya kira mu da su ila asma'in zuwa ga wasu sunaye ahdathaha qaumun wanda wasu mutane suka kirkiro wasammauhum wa aba'uhum suka kira sunayen su da iyayen su fala yajuzu li adin an yamtahina an-nas bi hadhihi al-asma' bai halasta ga wani ya ce zai jarabce ka da shin kai dan me kai wala yuwali alaiha ko ya ce zai soyayya da kai ne gurgurdan haka wayu adi kuma ya gaba da kai gurgurdan haka bal akramul khalqi inda Allah atqahum min ayyi qa'ifatin kana ibn taymiya ya ce mafi daraja a gurin Allah shine wanda yafi kowa jin tsoron Allah a cikin kowace kungiya yake wanda duka magana ibn taymiya ne a cikin majmul fatawa a cikin juz'i na 3 da kuma wani waje a cikin juz'i na 20 wal wajibu ala kulli man yatakallamu fi amrin min umuri ddini abinda yake wajibi ga duk wanda yake saka baki a cikin wani al'amari na addini an yakuna mukhlisan lillahi ya zama mai ikhlasi ga Allah ba wai sai in ya zama dan masallaci kaza ko dalibin malami kaza ko mai bin kungiya kaza ko ya register da hukuma kaza ba ko yana bin siyasa iri kaza ba duk ba wannan ba ya zama don Allah yake mukhlisan lillahi mutajarridan lilhaqi ya kwabe kowace riga sai ta gaskiya abin da ya zama gaskiya kawai shi zai bi shi zai fada shi zai karantar ya dace da nawa ne ko bai dace ba ya bi kan ya bi malamin sa ko bai bi shi ba ya bi mazhabin garin su ko bai bi ba ya zama dai gaskiya ne wa ghaliban ala nafsihi yayi kokari ya ci nasara akan kansa bil mujahadati ta hanyar kwazo da gwagwarmaya an ittiba'il hawa ya hana kanshi bin son zuciya wama yamilu ilayhi min hududi haddunyawiya wama tamilu ilayhi ya hana zuciyar shi daga bin irin abin da zuciya ke so na abin duniya ka hubbi sana ya kokari ya guje ma san a ziga shi wa zuhuri da san a ce ya bayyana abin takeici yanzu ma'aunin mutane game da cewa kai din abin arziki ne ko ba abin arziki ba shine a ce ka bayyana har nakan jin nauyi din da za a gabatar a ce duk wanda wannan shine wane jama'a kuna kallon shi a Sunna TV ko Albani TV sai in ji kamar in nitse saboda kunya wallahi din da za a gabatar da wani kaza an ce ai wani sananne ne wannan ba shine ma'auni ba to yi a wurin Allah ba kowa bane shi ta yi wanda yake wucewa dukun dukun a wurin Allah ya fi shi daraja kamar da annabi yake cewa irin wannan da irin wancan da annabi ya kwatanta to a mutane a tunanin su yanzu ma'auni shine shahara da bayyana wa kasaratul atba da kuma abinda ya hana kanshi abinda zuciya ke so na san yawan mabiya yawan followers yawan likes yawan sharing yawan viewers shine abin da ke da mutane yanzu aw ma huwa aswa min hadha kulli da kuma abin da yafi duk wannan barna gaba daya wa huwa al-husul ala shay'in min hutamid dunya shine mutun ya nufaci mutun ya ji tsoron ya zama cewa ilimin sa yana nufin samun wani abu na kudam bolar duniya kudi ko sarauta ko aure ko mukani ko me ya zama karantar wanda yake wannan abin da yake samu yana ganin kamar shine dividend din karantar wasu kamar da misali mu da muke karatun boko kowa in ya karatun boko abin da yake so ya samu sana'a da wannan bokon nashi ko kuma in ya samu ana ganin alhamdulillah ai halas din shi yake ci dama da haka akai ba wanda yake yin aikin gwamnati yanzu da ko aikin kamfani ko wani aiki da karatun bokon shi wanda ake tsoratan mishi kai ya zama abin lahira ake bashi abinda ake bashi dama na duniya ne saboda ka in ya mutu wannan certificate bai da amfani ga kowa kuma shi kira ya tashi aiki ko to kai ya zama a ce kai limanci kai sallar juma'a kai sallar janaza ka raba gado kai daurin aure ka karantar kai wa'azi kai raddi ka rubuta littafi kai wa'azin walima ya zama duk waɗannan abin da kake yi fatan ka shine kai a baka kuɗi fatan ka shine a san da kai fatan ka shine gwamnati ta baka kujera ko a dinga lissafawa da kai a cikin malaman ƙasa din da kaje ba sai an gabatar da kai ba sunanka ya riga zuwa don ya zama wannan shine manufarka to wannan yafi hadari fiye da duk waɗancan abubuwa ku duba kuma kaga wannan hadarin kuma a cikin shi muke na sha fada galibi wanda aka ce ina so ne karatu zama irin Albani ko irin Malam Jafar in ka tambaye shi me yake so ya samu irin su Malam Albani daukaka da Allah ya ba su ita ce yake gani a matsayin abin nema daukaka da Allah ya ba su ba wai irin matsayin da ake fatan su samu a wurin Allah ba dan ba zai fata a ce shi ma ranar mutun shi kashe shi zai ba so yake dai a ce muryar shi ta karbu sunan shi ya wanzu ambatan shi ya shahara kamar yadda Nasir Malam Albani ya kai kuma hakan ma fa bai so ya sha wahala irin katun da suka yi suka sha wahala ba bypass yake so ya bi inda zai ji labarin irin wahalar da suka sha kafin su kai ga wannan abin zai ce kai a bari sai na shawara sai na istikhara to mu din nan ma da muke ɗan kucuku ba mu sai ne ce wallahi malam so muke mu zama irin ku ka zama irin na kashi ka zama shirici kenan ai me zaka yi da irina mutane wai abin da yake damun su kawai shine wannan shuhurar da ta zama mutane wata musiba ka rasa inda za a yi da ita malam Allah ya jarabci mutane da ita Allah ka sa mu gama lafiya to wallahi kamar da zabi yake fada a cikin masail din shi ce da ka zama irin wannan yace gara ka zauna a matsayin jahili ga magarin mutum wanda ba wanda ya san ka ka rayu ka mutu salin alin da imanin ka ya fiye maka da ka zama malami wanda yake neman duniya da ilimin sa malami wanda yake neman daukaka ta duniya da ilimin sa, malami wanda ya dauka abinda ake samu da ilimi shine kudi da abinci da mukamin duniya, to gara a ce kai jahili ne. Allah rai ma kai ce duk wanda ya je limancin ashan aka bashi gero kuce an baka ladanka geron kun nan da aka baka tunda ka rayu wannan fatawa. Allah ya ji kan maza. Allah ya kyauta. Wannan bai hana idan ka samu wani abu ma dai riba kafa Allah ya huwa ce maka ka karba ba, amma dai kai zama shine manufarka. Akwai malamai da dama da suka yi arziki, ko a Sheikhul Albani malamin Muhammad Nasiruddin kashin rayuwar shi ya zama miliyoniya, kuma a sanadiyar karatu ya samu kuɗin littafin shi Allah ya sa musu farin jini in an buga a sai da su million copies, millions of copies. Ya samu kuɗi ya bar arziki ba dan kadan ba, arzikin da ya bari a ciki ne aka dauki sulusi da ya wasici aka kafa wannan santa na abin nan markazul albani ad-duwali. To kuma albani namu duk da yake shi ba karatu ya samu kuɗin shi ba, shi aikin shi ne jarai ya samu kuɗi, kuma malai bai samu kuɗi ba sai yan shekarun ƙarshe ya dan samu abin da ya samu. To za ga wasu malamai sun samu kuɗi haka, wani ya samu wani mukami a sanadiyar karatunsa, kamar ibnul jawzi in karanta tarihinsa babban attajiri ne, kamar khatibul bagdadi, kamar al-imamu zahabi wannan namu shi kuma da sana'ar rubutu, kamar kace yana da kafe kenan da ce ko kuma printing press. To duk ana samun malami a wato kamar yadda a cikin sauran mutane ake samu a tajire talakawa, a cikin malami ana iya samu. To amma dai kai zama kai manufarka wato wannan neman duniyan, in kuma har zaka nema to ka nema ta hanyar halas. Yanzu Abdullahi dan Mubarak kaga attajiri ne amma dan kasuwa ne, kuma yace shi kasuwancin ma da yake yi saboda wasu malamai ne yan uwan shi, ya samu abin da yake ganin zai shisha rayuwa, amma su ko malaman nan ya lissafa su maliku suwa ne, shi yake ci da su, shi yake ba su abin da zai ishe su a shekara. In ya je kasuwancin shi ya ci riba, sai ya cire abin da ya san zai ishi maliku ci da iyalansa na shekara, sai a saka akan raƙuma a kai mishi kayan abinci da kayan bukatu da sutura da kuɗin kashewa. So da kai ma Malik kullun za a ganshi da sabuwar shadda da sabon rawani da sabon takalmi, yana kanshi kuma baya zuwa kasuwa har shekara ta kare, kuma kullun gidan shi akwai abinci, kuma ya bayar shi kuɗin makaranta, kuma ta shi ta haihu zai yi ragu bai da matsala, kuma wani abokin shi ne yake mai wannan aga wannan malam ya more fa. Duk yanzu karatun na Malik da ake kantawa yana da rabuwa ciki in Allah ya so, kuma shi ma da nashi karatun. To haka suke yi, amma in ya zama na cewa wato abinda kake yi kai duniya kake nema kawai, gaskiya saboda Allah akwai iskali. Allah ya kyauta. Qala ibn al-Qayyim fi dhikri al-alfadhi allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuha, a cikin littafin Zadul Ma'ad ibn al-Qayyim yana fada yana magana akan kalmomi waɗanda annabi ke kin su, yace minha addu'a bid'awal jahiliya, annabi yana kin kira irin na maguzanci, wa ta'azzi bi azaihim, da kuma yin gaisuwar mutuwa irin na maguzanci, kaddu'a ila al-qaba'il, kuma mutun ya zama kirarin shi da kabilar su, ce mu yan Kaduna, mu Katsinawa, mu Kanawa, mu Zage-zagi, mu Fulani, mu Nufawa da ire-iren su. Wal asbiyatu laha wal intisab, dan mutun ya nuna shi dan suwana ne. Wa misluhu at-ta'assub lil madhhabi, ko kuma mu malikiya ne, mu hanafiya ne, mu kaza ne, lil madhahibi wat tara'iq, da kungiyoyi mu tijaniya ne, mu kaza ne, wal mashayikh, ko mu daliban wani ne, in ba wani ba babu malami, sai babu malami in ba wani ba. Wa tafdhili ba'dihha ala ba'din, da fifita wasu su akan wasu, ce ai malamin mu yafi malamin ku, masallacin mu yafi masallacin ku, kungiyar mu tafi kungiyar ku, mun fi koyon malamai, mun fi koyon alarmomi, mun fi koyon mahaddata, tafsirin mu yafi naku karbuwa, gidan timin mu yafi naku wanda suka fi kalla. Dirin wannan abin jama'a, yana cikin hadisin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa karshen duniya za a zo mutane su dinga yata ba hauna bil masajid, za su dinga yin alfahari da masallaci, ce ai masallacin mu yafi naku girma, ko yafi naku shahara, ko yafi naku kyau, ko mu muna da congregation din mu ya kai kaza naku bai kai ba, ko muna da allocation a gwamnati ku ba ku da shi, masallaci ya zama abin alfahari kamar alfaharin jami'o'i suke wa junansu, kamar alfaharin da yake tsakanin MABU da MBUK, tun yana wasa ya zama gaske, to a ce masallaci ma a ce da masallaci kaza su kuma alfahari da juna ko daliban wani daliban wani ce ai malamin mu yafi naku malamin ku saboda yayi rubuce-rubucen da naku bai yi ba mu kuma namu yafi naku saboda ya karanta da abin da wani bai karanta ba ai mu malamin mu yafi naku saboda kaza duk waɗannan abubuwan jama'a ma guzanci ne mu guje mushi yace wa tabdil ba'daha ala ba'din bil hawa wal asabiyya wa kaunuhu muntasiban ilayhi da kuma kasance mutu ya dangantuwa zuwa ga wannan fa yad'u ila zalika ya dinga kira mutane zuwa ga haka wayu wali alayhi yayi kauna gurgurdan haka wayu adi alayhi yayi kiya gurgurdan haka wayazinun nasabihi da wannan yake auna mutane hadha min da'awal jahiliyyati ibn qayyim yace wannan yana cikin maguzanci mun karanta wannan cikin radul ma'adi can baya wa qala shaykhul islam wa laysa li ahadin an yansiba lil ummati shakhsan bai halasta ga wani mutum ya kafa wani mutum yad'u ila tariqati ka kira mutane zuwa ga dariƙar sa ko tafarkin sa ko mazhabin sa ko karantawar sa wa yuwali wa yuadi alaiha yayi kauna da kiyayya akai ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah kada yake wannan in ba manzo Allah ba tunda kan sahabbai da tabi'ai da na bayan su da malamai da shehunnai da farfesoshi da daktoci da limamai da kowa bai halasta ka kafa wani ka ce mu ƴan bin wane ne in kana son wane muna yi da kai in baka san shi ba ma yi da kai su ma wancan su kafa nasu mu kuma ƴan wane ne wannan baya halasta jama'a wala yansubu lahum kalaman ko ya kafa musu wani zance yuwali alaihi wa yuadi wanda akan shi zai yi kauna da gaba ghairu kalamillahi ta'ala in ba zancen Allah ba madaukakin sarki wa kalami rasuli sallallahu alaihi wasallama da zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa majtama'at alaihi al-umma da kuma abinda al'umma suka hada akai bal ba haka ba hadha min fili ahli bidai wannan aikin asali na yan bidai ne yanzu kuma ahli sunna suke yansubuna lahum shakhsan suna ki kafa wani mutum su ce sunan shi Tijjani ko sunan shi Jilani ko sunan shi wane ne au kalaman ko wani zance yufarriquna bihi bainal ummati su raba tsakanin mutane gurgurda wannan zancen ala zalikal kalami au tilkan nisba wa yu'adun wannan duka magana Ibn Taymiyyah ne a cikin Majmu'ul Fatawa mudalladi na ashir malam ya sake cewa wa man nazara fi kathirin min al khilafati bainal jama'ati wal afrad wanda dai ya kalli sabani da rigingimin da aka yi tsakanin kungiyoyi da daidaiwar mutane sawa'un kana zalika fi masailil ilmi aw fi majalil tawjihi wal amal shin a cikin masalolin ilmi ne ko a cikin masaloli na wato wa'azi shine at-tawjihi anan karantawa wal amal ko ayyuka na da'awa wajada zahiraha fi talabil adli wal insaf zai ga a zahiri mutane suna yin sabanin da tunanin cewa suna neman a yi musu adalci ne saboda an zalunce su aw sawab wa tarkil inhiraf ko kuma suna so abu gaskiya a daina karkacewa ana targima ma kowa zai ce so yake a yi gaskiya so yake bayyana gaskiya so yake kada a yi zalunci so yake kada a kawo barna wa haqiqatuha amma haqiqanin abin da ke kawo wannan rigima hubbu ibadatin nafsi wattiba'il hawa san kai ne da san zuciya aw agradun sayyi'atun dani'a ko wasu manufofi munana makaskanta wa kad ulima anna al-hawa yu'mi wa yusam wa yusimmu dama dai kasancewa shi san zuciya yana makantar da mutum ya kurmantar da shi wa yudillu an sabilillah ya batar da mutum daga hanyar Allah wa kad tarju'u ila umurin shakhsiyya wani lokaci kuma rigiman wato wani abu ne personal aw tatallu'atun mu'ayyanat dani'a ko kuma wani abu da ake fatan za a samu wani da yake rigima akan wata mas'ala ta addini kawai saboda wanda ya faɗi magana asali aboki rikicin shi ne ko kuma baya kaunar shi ko akwai wata tsohuwar gaba tsakanin su ko kuma yana ganin a sanadiyar wannan rigiman zai samu wata shuhura ko ya samu wata ɗaukaka wa in wulifat bil ghaira ala addini ko da ko an zo an rufa wa abin rigar kishin addini wa iradatul izharil haqq da kuma cewa ana so a bayyana gaskiya ne wal waqi'u khilafu dhalika haqiqa kuma ba haka bane da dama daga cikin rigingimin da ake wannan shine waqi'in su mutum zai shiga wata rigima yace ai su san so su kare addini ne saboda su ba addini kariya ne amma saboda wata manufa ne yake yana da wata manufa a ciki ko wani sarran shi ko wani tashaffi ko yana so ya huce haushi akan wani rayayye ko matacce ko yana so ya ci mutuncin wani ko zarafin wani ومن هذه صفته فهو ومن حانحوه المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم المعنى عفوا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم wanda wannan ce siffarsa da shi da ire-irensa su annabi yake nufi da yace ta isa abdul dinari wa abdul dirhami wa abdul khamisa wa abdul qatifa annabi yace Allah wadare da bawon kudi Allah wadare da bawon kwandala da zinariya da azurfa Allah wadare da bawon riga Allah wadare da bawon makwanci wanda damu shi abinda zai kwanta akai annabi yace in utiya radiya shine wanda in an bashi sai ya nuna kai na kirki ne wa illam yuta sakhita in ba bashi ba kai ba na kirki bane ta isa wan takasa Allah wadaran shi ya tade ya lalace wa idha shika falan taqasha Allah ya san ya taka kaya kar tafsa daga kafarsa huwa abdul li hadhihi al ashiya shi bawon wadannan abubuwa ne li anna amalahu min ajaliha so da aikin da yake dan dinari da azurfa da riga da makwanci yake yin sa laha yarda wa yaskhat a sanadiyar su yake so a sanadiyar su yake ki in duk wanda ya bashi to shine mutumin kirki in ma a cikin ƴan siyasa ne da yana goyen bayan wani saboda wani yana bashi inda wani baya bashi ya canza ya kuma goyen bayan wani to wannan shine abdul dinari kenan Allah ka tsare mu wa hadha yadullu ala anna sahiba hawa sahibul hawa ya'budu hawahu wannan yana nufin ma'abocin son zuciya yake bauta ta ma qala ta'ala Allah yace a fara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wanda yabi son zuciya Allah ya batar da shi a bisa yana kansa ne wa fi hadisi abi huraira alladhi fi sahihi fi thalathati alladhina hum awwalu man tus'aru bihim an-nar a cikin hadisin abu huraira dake cikin littafin imam muslim wanda aka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labarin farkon mutanen da za a fara tsomalawa a cikin wuta al-awwalu na dayan su man ta'allama ilman li yuqala huwa alim huwa alimun huwa qari'un wanda ya koyi ilimi dan a ce mishi masani makaranci wato yana so shi ma ya zama cikin lissafin masana wal akharu man qatala li yuqala huwa jari'un shuja'un wanda ya je yaki jihadi dan a ce mishi gwarzo ne ba yi da tsoro wal thalisu man tasaddaqa li yuqala huwa jawadun karimun wanda ya sadaka dan a ce mishi mai kirki mai kyauta fa'ula'i wa in kana qasduhum madhun nasi madhun nasi lahum wa talabul jahi indahum wa ta'dhimuhum lahum lam yaqsidu bi fi'lihim wajha Allah wa in kanat suwaru a'malihim hasanatan fi bayn kaga wadannan inma kana qasduhum madhun nasi abinda suke nema shine ban mutane da girmamawan mutane duk da aikin su a zahiri aiki ne mai kyau muhimman ayyuka ne dake kai mutun aljanna dake samu mutun shahada dake samu mutun matsayi ilimi da ciyarwa da jarantaka a gurin jihadi duka wannan ayyuka ne masu kyau amma ya zama niyyarka ba niyyar Allah ka nufata ba to su ne farkon ƴan wuta su ne farkon wanda za a fara tsomalawa a cikin wuta Abu Huraira da zai kantar da hadisin nan sai da su maso uku saboda tashi hankali dake cikin hadisi yana cikin sai Muslim da yaji suka ce koya masa hadisin in yayi yunkuri zai fada sai hankalin shi ya tashi sai fadi su ya suma ai ya fama shuruwa ya farfado sai da kire ya kantar da hadisin saboda hadarin dake cikin hadisin ya zama ayyuka ne masu kyau masu nagarta masu samun mutum matsayi a wurin Allah amma ya zama kai ka nufaci duniya da su yana cikin hadari kwarai da gaske Allah ya tsare mu zamu yi tirmi na karshe insha Allah wassalamu alaikum